الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبتغ الله تبارك وتعالى لدك وندن جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa haramcin yin bulaguro na macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ba tare da muharrami ba ba tare da mijinta ba shin ya keɓanta ne da mace mai aure wannan haramci bai keɓanta ba da mace mai aure duk wata mace wadda take baliga to in ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta tabbatar da cewa yin bulaguro ita kadai mi muke nihi da ita kadai ma'ana koda da mutum dubu ne za ta yi bulaguro in dai babu muharraminta babu mijinta to ta tabbatar da cewa wannan bulaguro baya halatta duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro ko mun kankantarta ko a jirgin sama ne za ta yi in dai ba tare da muharrami ba ba tare da mijinta ba to ta tabbata cewa baya halatta in mai miji ce kenan in ma da mijinta ko da muharraminta in kuma ba ta da miji kenan dole a samu muharrami idan aka ce muharrami shine wanda kwata-kwata haramun kinsa ne ya aure ta misali mahaifinta ko kakanta ko dan uwanta wanta ko kananta ko danta ko misali dan uwan mahaifiyarta ko dan uwan mahaifinta wanda dai haramun kinsa ne kwata-kwata ya aure ta wannan shine yake halarta ta yi bulaguro da shi ko kuma mijinta don haka bai keɓanta ba da mace wadda take mai aure duk mace wadda take baliga to baya halarta kamar yanda wato hadisai sun wuce a lissafa wanda babi ne na musamman wanda malam ya yi a cikin wannan littafi wanda na daga cikin dalilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahram manzon Allah ya ce mace mumina bata bulaguro sai da muharrami bata bulaguro sai da muharrami wannan riwaya ce mutlaka duk wata tafiya in dai bulaguro ce to baya halatta mace mumina ta yi dole sai da muharraminta ko kuma mijinta idan mai aure ce tambaya ta biyu dan uwa ke cewa menene hukuncin tabzi a musulunci tabzi a musulunci bid'a ne an gane ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu yanda za mu bauta ma ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce sanin kaifiyar ibada dole sai an koma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa gaba daya manzon Allah bai taba jin tabzi kuma bai ce ba a ja kuma sahabbansa haka wannan hadisai na cewa wata ta tara ɗiyan daniya daga cikin matan sahabbai wata ta wani ya tara tsakuwa wannan dukkan su hadisai ne ba'ifai da hadisan ƙarya aka kirkira akan tabzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda ya umarci mu yana cewa ga wasu jama'a, yana ce mata ne yake ce musu alaykunna bitasbihi, sai ya ce wa aqadna bil asa bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqat. Manzon Allah ya ce ku lazinci ambaton Allah. Manzon Allah sai ya ce ku kilga shi da kan yatsotsi, domin za a tambayi gabanku a ranar kiyama, kuma za su ba da shaida game da abin da kuka yi da su. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasbihi da yake yi, manzon Allah yakan kilga da kan yatsotsin shi. Idan aka ce al-anamil su ne kan yatsotsi, dan haka sunna ce qauliyya fi'liyya, manzon Allah haka yake yi, kuma haka yake mu yi. Dan haka duk waɗannan hadisai da aka kirkira, da aka zo da su hadisai ne na ƙarya, kuma asalin shi tabzi daga addinin Buda aka same shi. Addinin Buda, duk wanda yake kallon fulafulai na Shinwa zai ga waɗanda ake kiransu yaran mala masu tabzi. Asalin shi sufaye suka kinkimo suka zo suka kimsa shi a cikin musulunci. Kuma kiristoci suna da tabzi, su ma yahudawa suna da tabzi, amma musulunci bai san tabzi ba. Kuma idan ka rike wannan ladaniyar wadda ake kiranta ladaniya, ai akwai alamu guda biyu a gefenta. To idan ka sadda shi ka kama can ƙasa, sai ka tsaya ka kalla ka yi nazari, sifar mi zai baka? Sifar kurwa kin emotion zai baka. Papa Roma Jean-Paul za ka gan shi da tabzin shi, yahudawa da tabzinsu, ƴan buda da tabzinsu, amma musulunci bai san tabzi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan gabbai kan yatsotsi da su yake kilga tasbihi, kuma yace ku kilga tasbihi. Manzon Allah yace da kan yatsotsi, yace fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun, waɗannan gabbai naku za a tambaye su a ranar kiyama game da abin da kuka yi, kuma za su yi furuci su gaya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ga abin da kuka aikata da su, tare da cewa ya fi kowa sani game da haka. Can Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratun Nur, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Yinin alkiyama yini ne wanda hannuwa da kawahuwa, wato halshe da hannuwa da kawahuwa, za su ba da shaida game da abin da bayi suka aikata da su a rayuwarsu ta duniya. In aikin alkhairi kai da gabanka, to za su ba da shaida a ranar kiyama. Kazalika haka ne idan sharri mutum ya aikata, Allah ya kare ni. Wanda yake so ya samu bayani mai gamsarwa game da wannan mas'ala, ka nemi littafin da ake kiran shi da suna As-Subha, Tarihuha wa Hukumuha, Na Bakar Abdullahi Abu Zai. Allah ya ji kansa, shi ya wallafa littafi akan wannan mas'ala, abinda ya shahi tabzi, tarihin shi da hukuncin shi. Kuma haka idan ka ɗauki wani littafi wanda ake kiran shi da suna wannan Kullu Bid'atin Dalala, haka sunan littafin, shi ma a nan ƙwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala, sai da ya zo da tarihin asalin shi tabzi daga addinin Buda aka same shi. Amma gaba ɗaya hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya tabbata game da tabzi. Duk hadisan da suka zo hadisai ne waɗanda aka kirkira su hadisan ƙarya ne. Wani yakan iya cewa to ai lissafawa da hannu ai akwai wahala, sai dai dama in baka saba ba. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwar shi gaba ɗaya, bai taɓa ba da adadin da ya wuce 100. Daga cikin azkarus sabahi wal masa, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ita kadai ce manzon Allah ya bada cewa da safi ayi 100, da yamma ayi 100, amma adadi sama da 100 manzon Allah bai taɓa badawa. Don haka duk wani adadi da zaka ga an ce kai 313 ko 444 ko 4000, wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. In addu'ar ta dace ma shari'a, to bar ta kofa bude, wannan adadi mai dashi gefe, domin ba Allah bai bada shi ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma buko da kari tabzi kayan riya ne, kayan riya ne. Sai kaga wai mutun ya fito ya bi titi, wai yana jin tabzi, shi mai ambaton Allah ne. Ka koma mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suke boye ibada, wanda ba sa son wani ya san abin da yake tsakaninsu da Ubangijinsu na ibadar da suke, suna famar boye ibadarsu. Amma kai ka huto kana bin titi, wai kana jin tarzi, wai kai mai ambaton Allah ne, ko kuma ka rataya shi a wuya,
kuma wai mutun yana maka hira wai yana jin tauzi ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbaini fi jawfi in hirarka zakai kai in ammatan Allah zakai kai amma maganar wai kana jin tauzi kana saka wai kuma wai kana ma mutane hira wai kai mai ambatan Allah ne don haka dai kwata kwata bai da asali a addini matsayin shi kenan hukuncin sa bid'a ne a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul fada'il mun shiga babi na farko baban da ke bayani game da fadla ta karatun alqur'ani mun wuce da hadisai biyu a farkon baban hadisi na farko hadisin Abu Umama Allah ya kara masa yadda na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi rawahu muslim manzon Allah na cewa ku karanta alqur'ani wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da karanta alqur'ani amma umarnin abinda yake fa'idantar da mu shine mustahabbancin na cewa game da karatun alqur'ani ma'ana mulazanci karanta alqur'ani tsawon dare da yini akwai lokacin da karanta alqur'ani yake zama wajibi ga duk mutumin da zai yi sallah dole ne ya karanta alqur'ani matukar ya iya wani abu daga cikin alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce mu da haka a cikin suratul muzammil faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya saukaka wato na alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya karantar da Khallad ibn Rafi kaifiyar yanda ake sallah shi Khallad ibn Rafi ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gefe sai yayi sallah da ya gama wannan sallah raka'a biyu sai ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzon Allah ya karbi sallama manzon Allah sai ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah ya ce masa koma saki sallah domin wannan ba sallah bace kai ya koma ya saki ya bubbuga sallah ce kotan kurciya babu cika ruku'u da sujada da ya salamce ya dawo ya koma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzon Allah ya karbi sallama manzon Allah ya koma mai da shi ya ce irji'i fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah ya ce masa koma dai saki sallah domin wannan ba sallah bace kai ya koma ya saki a karo na uku da ya dawo manzon Allah ya ce masa koma dai saki sallah wannan dai ba sallah bace sai ya ce wallazi ba asaka bil haqqi la uhsinu ghayraha yace rantsuwa nake ya manzon Allah da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace wallahi ban iya wata sallah in ban da wannan yace ya rasulullahi ko yadda ni yanda ake sallah manzon Allah yace masa to in ka tashi yin sallah manzon Allah yace masa ka kyautata arwalla sannan ka fuskanci alqibla manzon Allah yace sannan ka karanta abin da ya saukaka tare da kai na alqur'ani a wata riwaya manzon Allah yace ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha sannan ka karanta abin da ya saukaka tare da kai na alqur'ani to wannan yana nuna mana duk mutumin da zai yi sallah dole ne ya karanta alqur'ani karanta alqur'ani ya zama wajibi a kansa duk sallar da aka yi ta ba tare da alqur'ani matukar mutumin ya iya alqur'ani to wannan sallah kwata kwata bata inganta ba ba ma wai wasu ayoyi na alqur'ani fatiha ita ce wato rukuni daga cikin rukunin sallah matukar mutum bai karanta fatiha a cikin sallar shi to baya da sallah inda ya iya fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi umil qur'an manzon Allah yace babu sallah ingantatta ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallar shi idan mutum bai iya fatiha ba bi iya wani abu na alqur'ani to shine sai ya dau wani ambato daga cikin ambatan Allah ya sallah da shi kafin ya koyi fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin hadisi ingantacce an kai masa kukan wani mutum wanda bai iya komai na alqur'ani wannan ko yakan iya kasancewa ga sabon musulunta to sai a koya masa koda lafazin Allahu akbar kadai ya iya to da shi zai yi sallah kafin ya iya fatiha to dan haka shi wannan lafazi abin da yake nuna mana mustahabbancin nacewa game da karanta alqur'ani tsawon dare da yini shine yace ikra'ul qur'ana manzo Allah yace ku karanta alqur'ani ma'ana ku yawaita karatun alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Manzo Allah yace domin alqur'ani a ranar kiyama zai zo a matsayin mai ceton ma'abutansa. Lafazin fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi jumla ce ta aliliya. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu mu nace game da karatun alqur'ani? Shine domin alqur'ani ya zama mai ceton mu a ranar kiyama. Shine yace fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi, domin alqur'ani a ranar kiyama zai zo matsayin mai ceto ga ma'abutansa. Suwa ne ne ma'abuta alqur'ani? Shine a wannan hadisi na biyu, hadisin An-Nawas ibn Sam'an, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Manzon Allah yace a ranar kiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutansa waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya. Kaga ba ta yanda za a yi ka zamanto ma'abucin alqur'ani ko mun kwarin haddaka ko mun tsabar tilawarka sai idan ka kasance kana aiki da dokokin da alqur'ani ya kunsa, sannan za ka zamanto ma'abucin alqur'ani, alqur'ani ya cece ka a gobe kiyama. Kaddarcewa addini da dare kana sauke alqur'ani kuma baka tuntube game da tilawar alqur'ani, in dai baka bin dokokin alqur'ani to alqur'ani ba zai cece ka ba a ranar kiyama. Daman ɗayan biyu ne, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, shi alqur'ani in ma ya zame maka hujja a ranar kiyama, duk wanda alqur'ani ya zame masa hujja to zai cece shi abun Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan da za a yi alqur'ani ya zame ma mutum hujja a gobe kiyama sai idan ya bi dokokin da yake cikinsa. Sai yace aw alayka, ko kuma ya zama hujja ne a kanka cewa baka yi aiki da shi ba, wal iyazu billah. In ka bi dokokin alqur'ani ka karanta shi ka yi aiki da shi, to alqur'ani zai zame maka jagora zuwa aljanna a gobe kiyama, Ubangiji ta'ala ya sanya mu a cikin haka. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran karima wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima. Idan ko mutum bai bi ba alqur'ani, bai aiki da dokokin da suke cikin sa, to alqur'ani zai kora, zai zama hujja akan shi, zai sanya shi gaba ya kora shi zuwa wuta a gobe kiyama. Allah ya kare mu. Kenan, don haka a takaice abinda muke so mu sani, wannan riwaya ta biyu, ko mu ce wannan hadisi na biyu, hadisin An-Nawas ibn Sam'an, Allah ya kara masa yadda, wato yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa a ranar kiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutansa waɗanda suka kasance suna aiki da abinda shi alqur'ani ya kunsa a rayuwarsu ta duniya. Yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa ba yanda za a yi ka fahimta, dole sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yace ya wadatu da alqur'ani ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi tallahi bai fahimci alqur'ani ba, kuma ba yanda za a yi ya fahimci alqur'ani har zuwa kiyama. Kuma alqur'ani hujja ne akan shi, zai kora shi zuwa wuta a gobe kiyama. Kuma a matsayin ka na musulmi, bayya halatta ka ce masa alqur'ani, an gane ku? Kamar yanda ake kiran su wai qur'aniyun, wai masu bin alqur'ani, bayya halatta ka kira su qur'aniyun. In ka ce musu qur'aniyun, wannan ka sharrafa su ne, ka girmama su ne, alhali su da alqur'ani ku sun yi hannun riga. Domin baka zamantowa ma'abucin alqur'ani sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa. Wannan alqur'ani wane ne ya zo mana da shi? Wanda ya zo mana da shi shine fiyayyen halitta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya saukar masa da wannan alqur'ani, kuma Allah ya kallafa masa cewa yayi mana bayanin abinda alqur'ani ya kunsa. sabar sanin larabci baya sanyawa ka fahimci alqur'ani, domin alqur'ani akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat, akwai ayoyi waɗanda suke mutashabihat. Wata ayar bayan da za a yi ka fahimce ta sai ka samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai fassara abin da ita ayar ta kunsa. Mun yi misali, Ubangiji ta'ala ya umarci mu da yin sallah da zakka a cikin alqur'ani. Bayan da za a yi ka fahimci sallah, dole sai ka koma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yace da mu sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah. Mimbarinsa ya hau mai matattakara uku, manzon Allah sai da ya hau kololuwalin mimbarin ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara, ya dora hannunsa na dama akan na hagun, ya rungume akan kirjinsa, manzon Allah ya yi karatu ya gama, ya duka ya yi ruku'u akan mimbarin. Da ya dago daga ruku'u, manzon Allah sai ya yo da baya da baya, sai da ya sauko gindin mimbarin, manzon Allah ya duka ya yi sujada. Da ya gama sujada, manzon Allah ya taka ya hau mimbarin, ya yi tsaye karatu ya gama, ya duka ya yi ruku'u. Da ya dago, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yo da baya ya sauko gindin mimbarin ya yi sujada. Da a gama sallah, manzon Allah sai yake cewa inna ma sana'atu hadha li ta'allamu salati wa li ta'tammu bi. Manzon Allah yace ku san da cewa na aikata haka, ma'ana nayi sallah akan mimbari. Manzon Allah yace dan ku sani, dan ku koyi yanda sallah ta take, kuma dan ku yi koyi da ni. Kaga duk wanda yace a shi kawai a cikin alqur'ani kadai zai koyi sallah, ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi koda ya shekara dubu yana sallah, ba sallah bace yake, kuma Allah ba zai karbi wannan sallah ta shi daidai da misqalan zarra. Dan dole ne sai ka bi Allah ka bi manzansa. Bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin sunnan shi. Ubangiji ta'ala ya faɗa man yudi'ir rasula faqad ata Allah, kuma kamar yanda alqur'ani wahayi ne Allah ya saukar ma manzansa, haka ita ma sunna wahayi ce Ubangiji ta'ala ya saukar ma manzansa. Kamar yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa misluhu ma'ahu, yace ku saurara, yace an bani kyautar alqur'ani da kwatankwacinsa tare da shi. Manzon Allah yace an bani alqur'ani da kwatancin shi. Menene kwatancin shi? Shine ita ce sunna. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yana cewa kada na samu ɗaya daga cikin ku yayi kishingide ya harde akan kujerarsa, a ce masa ga wani abu na faɗa cewa ayi kaza ko a daina kaza, yace a ku rabu da mu, mun wadatu da abin da yake cikin alqur'ani. Manzon Allah yace ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abin da Allah ya haramta. Don haka Allah ya aje mana ka'ida, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kuma haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu. Don haka anan da yace waɗanda suke aiki da alqur'ani, kenan waɗanda suke aiki da alqur'ani abin da ya kunsa, sanin abin da alqur'ani ya kunsa ku, sai an koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani. Me ake nihi da az-zikr? Shine alqur'ani. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shine anan yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra, mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana ma jama'a haƙiƙanin abin da aka saukar musu. Wala allahun ya tafakkarun, kuma dan su yi tunani su kadaita Ubangijinsu a cikin ibada. To shine yace yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. A ranar kiyama za a zo da alqur'ani da ma'abutansa, waɗanda suka kasance suna aiki da abin da ya kunsa a rayuwarsu ta duniya. Don haka arzikin duniya da lahira yana ƙarƙashin bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace takadumuhu suratul baqarati wa ali imran, suratul baqara da suratu ali imran wato za su gabaci alqur'ani gaba ɗayan shi a ranar kiyama ma'ana daga cikin alqur'anin gaba ɗayan sa suratul baqara da suratu ali imran sune za su shiga gaba to hajjani an sahibihima manzo Allah yace za su ringa jayayya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala a madadin ma'abucin su ma'ana wanda ya karanta su yayi aiki da su za su zame masa lauya a ranar kiyama idan aka ce lauya shine wanda zai tsaya a gaban alkali alkali ya fada shi ya fada domin ya baka kariya ya wanke ka koda kana da wani laifi to sai ya nema maka uzuri a gun ubangiji subhanahu wata'ala wannan kenan wanda ya bi alqur'ani ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce game da karanta alqur'ani to suratul baqara da suratul ali imran a ranar kiyama za su zama sune lauyan shi an gane ko wannan sune lauya lauyan da za su yi fada a ji a gaban Allah subhanahu wata'ala amma duk wani lauya wanda ya maka tsaye a wannan rayuwa taka ta duniya baka da gaskiya ya nema maka gaskiya alkali ya zartar da hukunci kai ne mai gaskiya to a ranar kiyama kuma sai ka nemi wanda zai zame maka lauya ubangiji ta'ala ya faɗa ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila amman yakunu alaihi wakila shine yace ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya ga muku ku waɗannan kun yi jayayya a madadin su a rayuwar ku ta duniya ma'ana kun tabbata baya da gaskiya kuka ringa jidali dan dai ku nema masa gaskiya ubangiji ta'ala sai ya ce to faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati a ranar kiyama wane ne zai wato zai yi jayayya a madadin su ma'ana wane ne zai zame musu lauya a gaban Allah subhanahu wata'ala amman yakunu alaihim wakila ko kuma wane ne zai zame musu mawakilci wanda za su meƙa masa wuƙa da nama game da al'amuransu to dan haka suratul baqara da suratul ali imran duk wanda ya nace game da karanta su to za su zame masa su yayi aiki da abinda suka kunsa a ranar kiyama za su zame masa lauya a gaban Allah subhanahu wata'ala su nema masa kariya game da azabar ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya sa mu dace za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الهضلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه والآناء الساعات وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف wa indahu farasun marbudun bi shaqanayn fatagashshathu sahaba faja'alat tadunu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadhakara dhalika lahu faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lilqur'an muttafaqun alayhi wa an ibni mas'ud radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wala hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wala mun harf wa mimun harf rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal bayti al-kharib rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa ana abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتك ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ما لم الله يجيك أنسى وتنافتا wannan hadisi ne daga Usman ibn Affan khalifa na uku daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama manzon Allah yace fiyayyanku wato wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi fiyayye daga cikin ku gaba daya manzon Allah yace shine mutumin da ya koyi alqur'ani me muke so mu fahimta anan ba yanda za a yi mutun ya koyi alqur'ani dole sai da malami sawa'an bangaren karatun alqur'ani ko kuma bangaren sanin ma'anar da abinda alqur'ani ya kunsa ma'ana tafsirin shi don haka dole ne ya zamanto mutun yana da malami malamin da zai karantar da shi yanda ake karanta alqur'ani domin alqur'ani yana kunshe wato da tajwidin sa alqur'ani da tajwidi ya sauka in aka ce tajwidi kowane harafi daga cikin harfa na larabci kenan ka san yanda zaka fitar da shi domin kowane harafi yana da mafuta sannan kuma ka sani hukuncin shi karanta alqur'ani hatta da tsayawa da farawa shi ma wannan abu ne wanda yake mai zaman kansa da abin da ya shafi madda da abin da ya shafi kan su izhari su idgami su gunna su ikilab da sauransu wannan duka hukunce ne na karanta alqur'ani don haka alqur'ani yana buƙatar malami ko mu ce dole ne sai da malamin da zai koyar da mutun yanda ake karanta alqur'ani kamar yanda shi manzon da yazo mana da wannan alqur'ani yana da malamin da ya koyar da shi malamin da ya koyar da shi shine jibrilu alaihi salam kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul najm allamahu shadidul quwa wanda ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani wato shine ma'abucin karfi shine jibrilu alaihi salam zumirratin fastawa kuma haka can wato cikin suratul qiyama ubangiji ta'ala ke faɗa ga manzon sa la tuharriki bihi lisanaka lita'ajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ubangiji ta'ala yace masa la tuharriki bihi lisanaka kar ka motsa halshenka game da karanta alqur'ani ni ta ajalabi dan kai gaggawa game da shi cewa jin tsoron kar ya kubce maka wannan a farkon wahayi kenan jibrilu alaihi salam idan yazo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sako na alqur'ani idan jibrilu ya karanta ta masa manzon Allah yakan yi gaggawa ya karanta dan kada jin tsoron kada ya kubce masa dan haka ubangiji ta'ala can cikin suratul taha yake cewa wala ta'jalibil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi kar kai gaggawa game da karanta alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu katin a gama saukar maka da wahayin Allah ya ce kar kai gaggawa game da haka to manzo Allah yana jin tsoron cewa kada ya kubce masa jibrilu yana fada yana gaggawa yana motsa harshen sa Allah ya ce kar kai haka sai ya ce masa inna alaina jam'ahu wa qur'ana tarar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka da karanta maka shi Allah ya ce abu ne wanda muka daukar ma kanmu nauyin sa mu za mu tarar da shi a cikin zuciyarka ka haddace shi ka kiyaye shi kuma karanta shi yanda zaka karanta Ubangiji ta'ala ya ce mu muka dau nauyin haka don shi alqur'ani a cikin zuciya yake ba a cikin kwakwalwa yake ko mu ce a jumulce ita hadda a cikin zuciya take ba a kwakwalwa ba take domin hankali a cikin zuciya yake kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm sanin dai shi wannan alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani wanda Allah ya kimsa su a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi su ne malamai hankali a zuciya yake kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hajji afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da haka Ubangiji ta'ala yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle abu ne wanda ke kanmu tarar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka da karanta maka shi Allah yace mu muka dau nauyin haka sai yace fa idza qara'nahu in mun karanta maka wannan alqur'ani da karatun jibrilu ma'ana in jibrilu ya karanta Ubangiji ta'ala ya ce fattabi'i qur'ana ka bi karatunsa kenan in ya karanta ka karanta sai ya ce thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin abinda shi alqur'ani ya kunsa Ubangiji ta'ala ya ce abu ne wanda ke kanmu to kaga wannan aya tana nuna mana manzon da ya zo mana da wannan alqur'ani yana da malamin da ya koyar da shi wani malami ne ya koyar da shi shine jibrilu alaihi salam Allah ya turo shi ta kanas domin ya saukar da wannan alqur'ani ga manzansa ya koya masa yadda ake karanta shi su kansu a jahiliya sun san karatu baya yiwuwa sai da malami baya yiwuwa sai da malami don haka da manzan Allah ya zo musu da wannan alqur'ani ya ce Allah ne ya saukar min da wannan alqur'ani na cewa in isar muku da shi sai suke da'awar cewa ai akwai wani ne wani makeri ne ma'ana shi ne yake koyar da shi wannan alqur'ani ai yake iske manzan Allah yake shiga wajensa yake shiga da fita shi yake koyar da shi wannan alqur'ani kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul isra Ubangiji ta'ala yake cewa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Ubangiji ta'ala yace tabbas mun yi sani suna faɗa suna cewa innama yu'allimuhu bashar wai wani mutum ne ya koyar manzon Allah wannan alqur'ani Ubangiji ta'ala yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke karkata zuwa gare shi cewa shi ya koyar da manzon Allah alqur'ani Ubangiji ta'ala yace ajamiyun harshe ne wanda yake gwaranci ba gwari ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan alqur'ani ko lar halshe ne na larabci wanda yake ma'abucin bayani yaya za a yi a ce bagwari ya koya ma manzo wanda yake balarabi ya koya masa alqur'ani alhadi alqur'anin kuma larabci kaga ba yanda za a yi shine yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun sai yace wa hadha lisanun arabiyyun mubin to dan haka a takeice dole karatu sai da malami dole sai da malamin da zai karantar da kai alqur'ani kuma ka samu malamin da zai koyar da kai bayanin wato abinda alqur'ani ya kunsa ma'ana shine tafsirin sa shine anan yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wato fiyayyanku wato shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi manzo Allah yace shine fiyayye daga cikin ku kenan anan yana nuna mana dole alqur'ani sai da malami haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya larabcin su bai sa suka koyi alqur'ani manzon Allah shi ya karantar da su alqur'ani kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na fada yana cewa sura ɗaya bayan ɗaya, yace sura har 70 yace na koya baki da baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu tsani tsakani na da shi. Yace amma ko yau yace na samu labarin wani malami, indai an haura kuma a iya zuwa inda yake, alhali malamin ya sani abinda ni ban sani ba, yace wallahi zan je na nemi ilimin da yake gunsa. Kaga anan Abdullahi dan Mas'ud Balarabe ne, amma kasancewar anan sai da ya koyi alqur'ani baki da baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da ya koyi sura 70. To haka sauran sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su alqur'ani, suka koyar da sauran jama'a, haka suka koyar da tabi'ai, tabi'ai suka koyar da atba'ut tabi'in. Har yau duk malamin da ka samu indai ya lakanci alqur'ani, to yana da malamin da ya koyar da shi. Shine yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, fiyayyanku wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi. Don haka dai shi mutum zai iya neman taimako da agaji ta hanyar misali al'amura na ci gaba, irin yanda akwai malaman da sun yi sauka ta alqur'ani ta hanyar yanda ake iya koyar da mutum. Lalle waɗannan zaka iya isti'ana da su, ma'ana game da koyan alqur'ani. Amma sai ka samu malamin da zaka je kana tambayar shi, kana neman hukunce-hukuncen wato tajwidi, an gane ko, ka nemi sanin hukunce-hukuncen kenan duk abubuwan da ake karantarwa na alqur'ani. To haka abin da ya shafi shi ma ma'anar abin da alqur'ani ya kunsa, dole sai da malami, dole sai da malami, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fahimtar da su yanda ma'anar abin da alqur'ani ya kunsa. Kamar yanda wani daga cikin magabata yake cewa mun koyi alqur'ani ta hanyar aya 5-5, aya 5 ba ma tsallake ta sai mun koyi karatunta, kuma mun koyi mun fahimci ma'anar da ta kunsa, sannan kuma mu yi gaba. Don haka wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana alqur'ani abu ne wanda ya kamata mutum ya bashi gaba a rayuwarsa game da koyan shi, in ya koya kuma ya tabbata cewa koyar da abin da ya koya ya zama wajibi a kansa, saboda shi ilimi dole ne ka koyar da shi. In dai Allah ya azurta ka da ilimi, to dole ne ka karantar da wannan ilimi da ka koya. Don haka malamai suke cewa Ubangiji ta'ala bai dora ma jahili yayi tambaya sai da Allah ya dora ma malami nauyin ya karantar. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa wa iza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna. Kutana lokacin da Ubangiji ta'ala ya karba alƙawani game da waɗanda aka ba su sanin littafi, Ubangiji ta'ala ya ce latubayyinunnahu lin-nasi, alƙawali ne nawa akan ku wannan littafi da na sanar da ku, ku bayyana ma jama'a. Wala taktumunahu, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku ɓoye komai daga cikin shi. Kaga kafin Allah ya ce wanda bai sani ba ya yi tambaya, shi wanda ya sani sai da aka dora masa nauyin cewa ya sanar da jama'a. To don haka anan kenan wannan yana nuna mana duk wanda ya sani alqur'ani to ya tabbata cewa akwai babban nauyi akan shi, shine ya zauna ya karantar da jama'a wannan alqur'ani. To don haka kuma kasancewar zama mutum ya karantar da alqur'ani, lalle ya zama ya maida wannan karantar da alqur'ani da yake abu ne ibada ce mai zaman kanta wanda yake neman sakamako a gun Ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama. Wannan koyar da alqur'ani ba zai hana shi ba ne ya tashi ya je yayi sana'a ya nemi abincin shi, saboda neman abinci wajibi ne, mutum ya kiyaye abincinsa ya ci halak, wannan abu ne wanda yake na wajibi. In ku kun girke malami kun zaunar da shi domin ya karantar da ƴaƴanku alqur'ani, to ku tabbata cewa ya zama dole akan ku dau nauyin shi, saboda ai ba mala'ika bane ba, baya ci baya sha, mala'ikun Allah sune ba sa ci ba sa sha, shi ko dan adam ne yana ci yana sha, kuma yana da bukatu na rayuwa kamar yanda kuke ci kuke sha kuke da bukatu na rayuwa. Ba za ku zaunar da shi da sunan ya karantar da ƴaƴanku kuma alhali ba ku daukan dawainiyarsa, kenan in ma ku dauda wainiyarsa ko kuma hukuma ta dauda wainiyarta dawainiyarsa, domin kasancewar abin da yake a tsari na musulunci duk wanda ya kafa kanshi domin amfanar da al'umma to nauyi ne na hukuma, nauyi ne na nauyi ne akan hukuma cewa ta kula da shi. Don haka galibi kasashen da aka ci gaba masu karantar da mutane addini hukuma take daukan nauyinsu, sai dai in sun ki amsa. ka dauki kasashen da aka ci gaba misali kamar irin su Saudiya hatta da limamman masallaci da ladannai suna da albashi nasu daga cikin baitul mali ta gwamnati ake hudda musu su ma kasan su bidje kin su a tsawon shekara da komai kuma idan ka dauka akwai malaman da sun girka kansu domin karantar da alqur'ani kuma wannan akwai ta hanyar da ake daukan dawainiyar su ake ba su abinda za su yi bukatun su na rayuwa kamar yanda in ka dauki halakata waɗanda suke na cikin harami na Madina duk wanda ya tafi birnin Madina ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can bangaren wato wannan me zamu ce da yake ita alqiblar Makka wato Madina ita tana arewacin Makka kenan ɗan Makka gusum suke kallo to yammaci kenan arewacin in ka koma ƙarshen masallaci zaka ga halaka yara kankana da malami yana karantar da su in kai gaba malamin zaka samu halaka ta wuce a lissafa to waɗannan akwai wani babban beni wanda yake gab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama benin sama da hawa goma ne wanda an samu muhsinun sun ba da kuɗi sun tabarru'i aka gina wannan wannan beni ta hanyar kuɗaɗen da ake amsa ake daukan dawainiyar wannan a duk shekara adadin Allah kadai ya san adadin yaran da ake yayewa waɗanda suka harrace alqur'ani to dan haka kasancewar al'amari ne wanda yake lalle duk wanda ya zauna takanas domin ya karantar da ƴaƴan musulmi alqur'ani to ya kamata su uwayen su dauki nauyin shi na kawai aikin shi ya zauna ya karantar kamar yanzu gwamnati da ta dauki malaman makaranta domin karantar da al'umma kaga ita ta dauki nauyin su ilimi ne wanda yake na rayuwa za a karantar da jama'a domin su amfana su amfanar da kansu idan aka ce mutum zai zo ya yi tadawuhi ya karantar da wannan ilimi da yaje ya koyo sannan yaje ya sana'a yaya za a yi a karantar da wadannan ilimi amma da aka dauki nauyin su aka musu albashi da sunan cewa da safe daga karfe 8 zuwa wani lokaci da aka kayyade haka da yamma to wannan dole ne a dauki nauyin su iya abinda za a biya su a kowane lokaci a in ma ya zamanto a ƙarshen wata ko kuma a duk sati kamar yadda dai aka yi yarjejeniya shi to dan haka shi ma ilimi na addini ilimi ne wanda yake farko a wajen muhimmanci babu wani ilimi mai muhimmanci sama da shi kenan ya kamata ya zamanto muminai wato sun kiyaye wannan ilimin su ta hanyar yaya za a yi abin kasashi ba ma ilimi na addini ka dauka ilimi na rayuwa kamar yadda wani dan uwa yake bani labarin cewa wato a Isra'ila malamin makaranta mushan lakon matsayin shi daidai yake da minister kuma nan a nan aka ce a Jamus wato waɗanda suke da katira ma'ana waɗanda suke likitoci da su da jujuna suke neman cewa gwamnati da Allah ta yi kokari ta kara albashinsu ya kai na malamin makaranta kuma in ka dauki irin su Japan malamin makaranta mushe yafi kowa albashi a ƙasa me yasa saboda sun san ilimi shine abu na farko a wajen muhimmanci duk al'ummar da ta ba ilimi muhimmanci to za ta zamanto ita ce a sahun gaba amma duk al'ummar da ta mai da ilimi baya bata ba shi muhimmanci wallahi zaka ga ta koma da baya ba abin da ya koma ya maida mu baya wallahi illa kasancewar ilimi da muka mishi rukun sa kai na kashi shi ilimin nan guda biyu kowanne muhimmanci gare shi farko ilimin addini farko ilimi na rayuwa karka tsaya a kullun cewa sai an zo an maka abu a'a ka nemi ilimin yanda zaka sarrafa shi da kanka wata tsohuwar waka da ake yi a nan Niger ana cewa da yau a baka kifi ka karba gobe a baka ka karba gara a koya ma yanda zaka kama kenan don haka ya kamata ya zamanto duk wani ilimi mu bashi muhimmanci duk ilimin da muka koya mu zauna mu karantar da shi ilimi na alqur'ani duk wanda ya koye shi ya koyar da shi to wannan shine fiyayye agun Allah subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to dan haka kuma in mun tsaya mun yi nazari mun ma kan mu adalci abinda malaman makarantu suke dora ma ƴaƴan mu abu ne wanda yake bai taka karaya kariya makarantar da zaka samu an dora kudade masu tsada shine jika guda yaro a wata galibin makarantun mu ba sa wuce dala 100 a wata wata makarantar dala 50 ne a wata to amma da yake mafi yawan mu kamar yanda Allah ya faɗa inna haula yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawma thaqila ko kuma kallabal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira sai mutun ya dauki dan shi ya kai ya saka a cikin makaranta ta boko jarran danfan zaka biya wajen jikka 75 zuwa jikka 80 a tsawon wata 9 amma wannan dala 100 da zaka bada a wata ko jikka guda tayi wuya wannan mutun yakan iya kai ya zuba amma wannan dala 100 sai a ringa maido yaron shi gida sannan kuma yayi wani daga nan ma ya ce an dame shi yana tsoki ya fitar da yaron nashi me yasa saboda bai san muhimmancin wannan ilimi ba bai san muhimmancin wannan ilimi shi kuma wannan ilimi wanda ka tozartar da shi alkhairin duniya da lahira a karkashin shi yake sa'ada ta duniya da lahira tana karkashin ilimi wanda yake na addini duk wani ilimi kiranye ne ilimi na addini shine ilimi wanda yake a hakika al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu to shine yace khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu manzo Allah yace fiyayyanku wanda ya koyi al-qur'ani ya koyar da shi kina ta kaice wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu akan cewa mu yi kokari mu nemi sanin al-qur'ani mu lura da abin da yake cikin shi na hukunce-hukunce da duk abin da yake cikin shi na dokoki da abin da Allah yace mu yi da abin da Allah yace mu daina domin mu dace da aljanna a gobe kiyama kuma mu tsira da gidan wuta game da gidan wuta sannan hadisi na hudu a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana fada tana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi wanda ke karanta alqur'ani wa huwa mahirun bihi alhali ya gonance game da karatun alqur'ani idan aka ce mahir ma'ana an ciro shi ne daga al-muhra al-muhra shine gonancewa da kwarewa shine yace wa huwa mahirun bihi halin ya kware game da karanta al-qur'ani manzo Allah yace ma'as safaratil kiramil barara yana tare da wato majakadu na ubangiji subhanahu wata'ala masu matsayin daraja a gunsa al-barara masu da'a ga ubangijin su lafazin as-safara ana nihi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wanda matsayin jakadu ne wanda Allah yake aiko su zuwa ga manzanni domin saukar da wahayi shine yace ma'as safara wato yana tare da mala'iku waɗanda suke ƴan aike na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga manzanni al-kiram waɗanda suke masu daraja al-barara waɗanda suke masu da'a ga ubangijinsu kamar yanda yake cewa bi aidi safara kiramin barara wannan alqur'ani yana hannun safara jakadu na ubangiji subhanahu wata'ala sune mala'ikun da suke saukar da wahayi sai yace kiramin masu daraja a gun ubangiji subhanahu wata'ala barara kuma masu da'a ga ubangijinsu waɗanda ba sa saba masa to duk mutumin da yake karanta alqur'ani halin ya kware game da karatun alqur'ani to ya tabbata cewa yana tare da waɗannan mala'iku na ubangiji subhanahu wata'ala masu daraja masu biyayya ga ubangijinsu sai yace wallazi yaqra'ul qur'ana kaga anan kenan me muke so mu gane kenan anan wato ya zama wajibi ga mai hankali ya nemi yanda zai gonance ya kware game da karanta alqur'ani domin ya kasance tare da waɗannan jama'a mafificiyar jama'a ta mala'iku a kullun huwa ma kake a rayuwarka ta duniya in dai Allah ya maka hankali so kake a ce kana tare da suwa ne domin suwa nan ana ganin cewa su ne mutanen kwarai su ne masu fada aji to ina ga mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya kware game da karanta alqur'ani kuma yana karanta alqur'ani to ya tabbata cewa yana tare da waɗannan mala'iku na ubangiji subhanahu wa ta'ala a dukkan yanayinsa sai yace wallazi yaqra'ul qur'ana manzo Allah yace wanda ke karanta alqur'ani wayata ata'u bihi manzo Allah yace yana ina game da karanta alqur'ani ma'ana da kale ke ta da baki an gane ku shine ma'anar wayata ata'u bihi wanda da kyal yake ta da baki manzo Allah yace wa huwa alaihi shaqul alhali alqur'ani yana da wahala akan sa da wuya yake karantawa manzo Allah yace lahu ajran wannan yana da lada linki biyu a gun ubangiji subhanahu wata'ala ga ladan wahalarsa na da kyal yake iya karanta alqur'ani kuma ga ladan karatun alqur'ani to anan wanne yafi a cikin su na farkon shi yafi saboda shi ya karanta alqur'anin kuma ya kware don haka yana tare da waɗannan mala'iku. Shi ma wannan wanda yake wahala a wajen karanta alkur'ani, to kada ya kosa ya watsar. Don haka manzon Allah ya kwadaitar da mu cewa duk wanda yake karanta alkur'ani, wanda da kyale yake karantawa yake tada baki, manzon Allah ya ce yana da lada linki biyu, ga ladan wahalarsa kuma ga ladan karanta alkur'ani. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa mu nace mu lazunci karanta alkur'ani a dukkan yanayin rayuwarmu, ma'ana tsawon dare da yini, domin mu samu ɗaukaka a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk wanda Allah ya haɗa shi da wannan jama'a, to ya zamanto maɗaukaki ne a gun Ubangijinsa. Domin su mala'iku bayi ne masu daraja, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil-layli wa hum bi-amrihi ya'malu. Su mala'iku bayi ne waɗanda suke masu daraja, masu matsayi a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan hadisi na biyar a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, masalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana. Manzon Allah ya ce misalin mu'minin da ke karanta al-Qur'ani, manzon Allah ya ce masalul uturujja. Manzon Allah ya ce misalin wani ɗan icce ne da ake kiran shi uturujja, yana kama da lemu wanda ake kiran shi pamplomis, wannan katon, wannan mai manyan bawa, katon lemu wani, an gane ko? Na taɓa ganinta amma ban taɓa cinta ba, kusan haka take, babba ce ita al-uturujja. Bawanta yadda ka san kamar lemu, wanda muke ce masa lemun Kano, su ma Kano ka musu ake, ba a can ba ake shuka shi, mu ne nan da yake zawa muke kiran shi da sunan lemun Kano. In baka ce ba lemun Kano, to ba a san shi ba. Amma su in Kano ka je ca suke lemun zaki, sun san su ma ba nasu bane. To kamar lemu kenan, lemu da ake ce masa lemun Kano, wanda yake mai bawa, wanda yake babba, wanda ake kiran shi pamplomis, kenan uturujja kamar shi take. Ga zaki dadin ɗanɗano, kuma ga kanshi. Shine manzon Allah ya ce misalin mu'minin da ke karanta alkur'ani, masalul uturujja. Manzon Allah ya ce misalin ɗan icce ne wanda ake kiran shi uturujja. Ita uturujja, manzon Allah ya ce rihuha tayyib, kanshinta daɗi gare shi. Ga daɗin shakar kanshinta, yana da daɗin shaka. Manzon Allah ya ce wa ta'amuha tayyib, kuma ɗanɗanonta, manzon Allah ya ce daddaɗa ne. Wannan kenan misalin mu'minin da ya lazunci karatun alkur'ani, dare da rana yana karanta alkur'ani, manzon Allah ya ce misalin wannan ɗan icce ne. Kenan ga daɗin ɗanɗano, sannan kuma ga daɗin ƙanshi. Sannan sai ya ce wa masalul mu'mini alladhi la yaqra'u alqur'ana, misalin mu'minin da baya nacewa game da karatun alkur'ani. Kawai in ka ga ya karanta alkur'ani, sai dai in ta kama ko a cikin sallah ko kuma al'amari ya zo, amma ya zauna takanas domin karanta alkur'ani, a ba da shi, ba aikin shi bane. Manzon Allah ya ce ka masalit tamra, misalin shi kamar misalin dabino ne. Mu'minin da baya nacewa game da karanta alkur'ani, manzon Allah ya ce misalin shi misalin dabino ne. La riha laha, dabino baya da wani kanshi, amma wa da'amu hahulu, ɗanɗanon dabino akwai zaki. In ka ɗanɗana dabino akwai zaki, amma inda za ka shin shi na bai da wani ƙanshi. To wannan misalin mu'minin da baya lazuntar karanta alkur'ani, tamkar dabino ne. Dabino baya da ƙanshi, amma ɗanɗanonsa yana da daɗi. Me yasa? Saboda abin da yake cikin shi na zuciyar shi mu'minin na imani. Sannan sai ya ce wa masalul munafiqil ladhi yaqra'u alqur'ana, manzon Allah ya ce misalin munafiki wanda ke karanta alkur'ani. Idan aka ce munafiki, wanda shi ya bayyana musulunci a kan harshe amma ya ɓoye kafirci a zuciya, ya bayyana musulunci a kan harshensa domin ya kare jininsa, ya kare dukiyarsa, ya kare iyalinsa, amma ba don ya yarda da wannan kalimatu shahada ba. To sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama munafikai, wanda sun bayyana imani akan halshi amma ba su yarda da shi a matsayin manzo ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su game da imaninsu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Haka ya fada kuma idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. To shine anan yace misalin munafiki allazi yaqra'u alqur'ana, wanda ke karanta alqur'ani, manzo Allah yace kama salin raihana, wato kamar misalin wato wata wani tsuro ne wanda ake kiran shi dai daya a Hausa. Idan aka ce raihana, in ma ka ce dai daya ko ka ce kahi amarya kanshi. Akwai wani misali da ake shuka shi, da galibi ana shuka shi a gindin randa a cikin gidaje. To yanzu randan ita kanta ta zama abun nema, ba kowane gida haka hada gida goma ka je unguwa ba ka samu, kawai kowa kan famfo. To da a gindin randa ake shuka shi, gaya da kanshi daga ya hutu zaka ga cikin gida daga ka shigo ko ina kanshi ne, ana kiran shi kenan dai daya ko kuma kahi amarya kanshi, shine ake kiran shi raihana. Shine manzo Allah yace ka masalin raihana, wato misalin munafiki wanda ke karanta alqur'ani kamar misalin wato dai daya ne, ko kuma kace kamar misalin kahi amarya kanshi ne. Rihu ha tayyib, manzo Allah yace kanshin sa mai dadi ne, amma wada muhamur, dandanan manzo Allah yace daci gare shi. Shi wannan tsuro raihana daga ka dandana daci ke gare shi, amma kuma ga kanshi. To wannan misalin munafiki, me yasa? Saboda shi munafiki datti ne a cikin zuciyarsa, kafirci ne a cikin zuciyarsa, kenan dandanan sa daci gare shi. Amma alqur'anin da yake karantawa wannan kuma kanshi ne. Sai yace wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana, manzo Allah yace misali na hudu misalin munafikin da baya karanta alqur'ani, manzo Allah yace ka masalil hanzala, wato kamar misalin gunaci. Idan aka ce hanzala ita ce guna, ai an san guna ko? Sai yace laysa laha rihun, ita guna ba ta da wani kanshi. Wada muhamur, manzo Allah yace dandananta kuma daci gare shi, domin ita guna ana sanya misali da ita a wajen daci. Idan kana fasa guna saboda dacinta, zaka ga wannan gazkin dacinta idan yana tashi idan mutane, idan mutun yana hawaye saboda tsananin daci, ita guna daci gare ta. To wannan misalin munafiki wanda baya karanta alqur'ani kamar misalin guna ce, manzo Allah yace laysa laha rihun, ita guna ba ta da kanshi. Wa da muhamur, manzo Allah yace kuma dandananta wato daci gare shi. Don haka wannan hadisi da malam yazo da shi yana nuna mana fadla ta wanda ya haddace alqur'ani kuma yake aiki da abinda alqur'ani ya kunsa, ko kuma mu ce mutumin da ya lazinci karanta alqur'ani yana aiki da abinda alqur'ani ya kunsa. To kamar misalin uturja ne, ga dadin kanshi ga dadin dandano. Kuma wannan yana nuna mana buga misali abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu da shi domin kusanto da fahimtar ma'ana. Don haka manzon Allah, dan mu gane ma'anar annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana wannan misali guda hudu. Kuma anan karanta alqur'ani ya zama wajibi ya abuci aiki kenan, ba tsantsar tilawa ba. Mutum ya zamanto yana karanta alqur'ani wato dare da rana, kuma yana kokarin yin aiki da abin da ya kunsa. Kuma abin da muke so mu ƙara ganewa, duk wani munafiki da duk wani fasiki karanta alqur'ani da yake, to wannan ba zai amfana da abin da yake karanta alqur'ani. Me yasa? Saboda ba yayi nisa game da yin aiki da abin da alqur'ani ya kunsa. Sharadin alqur'ani ya amfani mutum sai idan mutum yana aiki, yana kwatanta aiki bakin gwalgwado, gwalgwadon iko game da abin da shi alqur'ani ya kunsa. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.